so bapata bane
so yayi
bare shun fada bane
so yayi
to shi fa ba kudi bane
so yayi
so fa ba kyau bane
so yayi
ka shi fa ba ado bane
so yayi
ba abun gudu bane so yayi
Boy
lallai ba fada bane soyayya gashi bangaren Allah kari ye alaka tana ce so tari wadan suna riko ne tari kamar kudi sun da san asiri amma ana ta zuba sari shi kanshi so yana ja gura dan gashi ya rike hannu na in ka ta kauna magana maganar so maganar ba kici da idanu ka ga so kare yace a cikin zuciya kan ka zauce ka ji dadi ya kamar ka daji yana nan da gabe so sai ka ji fadadi in kai da can samu ya fi zama dadi wani yana so ya siye ne da yawan kudi ni asani na so ya zo na yawan fadi kai tunani domin kyakkyawan madi mun yi so da alama don cinta zuciya tana ruku kuma ba ta sanya wasu na gaba gaba wasu na ja baya mai farin ciki a so shi baya zaya na ga lokaci fa shi baya yin karya duba wanda ka fi so kuma hanyar